ظن وأخواتها. نعم. إن وأخواتها تنصيب إن المفتدى اسما والخبر. نعم. تنصيب إن المفتدى اسما والخبر ترفعه كإن زيدا ذو نظر ومثل إن أن ليت في العمل وهكذا كأن لكن لعل وأكد المعنى بإن أن وليت من ألفاظ من تمنى كأن للتشبيه في المحاكي واستعملوا لكن في استدراكي ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبي وصل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السميم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيودرين الصبر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كوكما منا چكين وطا ناز الحجة da 13 ga reshi hijira 1442 wanda ya muwafaka da 23 ga watan 7 shekara ta 2021 ci gaba da karatun nazmul ajir rumiyya wallafar sharafuddin yahya al-amriti rahimahullahu ta'ala mai suna Ad-Durratul Bahiyya fi nazmi matnil ajir rumiyya wanda darasin da ya gabata mun tsaya darasi na 17 yau zamu tashi darasi na 18 mun tsaya a ƙarshen kana wa akhwatuha kana da ƴan uwanta to yau zamu tashi inna wa akhwatuha inna wa akhwatuha to zamu ji su kuma menene aikin su da kuma hukuncen su su inna kamar yadda muka ji cewa kana inda suka gabata da ƴan uwanta aikin su a cikin al-mubtada da al-khabar shine suna yin raf'a ga mubtada sannan su yi nasaba ga suna kamar kana zaidun ka'ima wannan shine aikin wato kana da ƴan uwanta abinda suke yi kenan to ita kuma inna da ƴan uwanta ita kuma sun saba ma ita kana din saboda haka akasin aikin kana suke yi shine an-nasbu 'ala al-mubtada war-raf'u 'ala al-khabar suna yin nasba ga mubtada sannan za su yi rafa'a ga ainihin wato labari kamar inna zaidan sai ka ce ka'imun amma in ka sa kana sai ka ce kana zaidun ka'ima to wannan shine shi yasa ibnu malik a can cikin alfiya ke cewa li inna anna laita lakin la'al ka anna aksu malikana min amal saboda haka da ita inna da anna da laita da lakin da la'alla da ka'anna to duka waɗannan aksu malikana min amal aikin su shine sabanin abin da kana kai kuma dama mun sani cewa ita kana ga aikin da take yi ko yawa shine ar-raf'u 'ala al-mubtada wan nasbu 'ala al-khabar to ita kuma inna sabanin wannan shine aksu malikana min amal to shine zamu ji to sai ce tansibu innal mubtada isman wal khabar tansibu inna ita inna tana yin nasba ga al mubtada ga mubtada isman ay hal kaunihi isman a halin kasantuwarsa yana sunanta zaka ce da shi ismu inna, inna zaidan qa'imun. To zaidan din nan sai ka ce ismu inna mansubun, ba za ka ce mubtada'un mansubun ba, a'a ismu inna mansubun. To shine abin da yake magana anan. To kaga sai fara da mi da inna, wadda can ma dan Malik kaga da yata ya fara li inna anna laita lakin na la'al ka anna aksu malikana min amal. To kaga da ita aka fara, an fara da ita ne saboda ita ce ummul bab, kamar yadda kana ita ake farawa ko ba da ita ake farawa ba? Ita ake farawa. To saboda haka inna ita ce asali, shi yasa aka kira sauran yan uwanta kamar yadda Al-Hariri yake faɗa a Mulha, yake cewa wa inna bil kasrati ummul ahrufi ta'ti ma'al qawli wa ba'da al halifi. Saboda haka ita inna mai kasara din nan i wadda adda kasara, to ummul ahrufi ita ce asalin sauran harufa, ita ce uwarsu, saura kawai yan akhawatu ne, tawabi'u ne, masu biyowa ne, su masu taimakawa ne. To shi da yace ta'ti ma'al qawli, duk sanda kaga qala ko ya qulu ko qul, to yana buƙatar taukidi inna ake faɗa. Qala inni, kaga ba a ce qala anni ba, sai aka ce qala inni abdullahi atani alkitaba, saboda qala ta zo. To wannan shine. Sannan na biyu akwai kuma takan zo ba'dal halifi, bayan rantsuwa, duk sanda aka yi rantsuwa, to in za a yi ta'kidi inna za a ce ba anna ba, kamar wal asri innal insana, ba a ce annal insana ba, haza la yajuzu, shi yasa babu qira'a da ta karanta annal insana. Dukkanin qurra'u innal insana zaka karanta, saboda an saba rantsuwa wal asri yasin, sai ya ce mi wal qur'anil hakim, sai ya ce innaka, yawa can suratul dukhan me farko hamim ko menene wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. To ka gani duk inda an kai rantsuwa, to inda taukidi za a yi, to inda za a kawo, ba a cewa anna. To wannan yana daga cikin bambancin tada a an gane. To za mu dai ƙara bayani a ciki insha Allah ta'ala. To mun ji aikin taga al-mubtada, sai ce wal khabar, ay wal khabara tarfa'uhu, ay wa tarfa, ay wal khabara tarfa'uhu, tana yin rafa'a ga labari, kamar yadda aka bada misali, kuma gashi nan Malik ya kawo ka inna zaidan zu nazar, kamar inda kace tabbas zaidu ma'abuci nazari ne, duk abinda zai yana tsaye nazari, ba haka kawai yake wa al'amuran hawan kawara ba, zaidu yana tsayawa yayi nazari kamin shi magana, in magana ce ko aiki, baya gaggawa cikin lamarinsa. To mahallu shahid zaidan, kaga ba a ce zaidun ba ko zaidan. To inna sai ka ce harfu taukidin wa nasbin tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabar, sai ka ce zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir. Zu a gani zu bi ma'ana sahib, ay sahibu nazrin. To zu sai ka ce khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan ani dhammi li'annahu min al-asma'i al-sitta al-khamsa aw ala madhhab al-kufiyyin al-sitta ala madhhab al-basriyyin wa ghayrihim. To wannan shine to sai ce ka gani ko ba a ce za basarin ba, ba fada ba. to shine mahallin shahid wa mithlu anna to misalin anna wa mithlu inna ba anna bane wa mithlu inna misalin inna wagada an kaga magana akan ta to akwai inna akwai laita fil amal abinda aka fada ga inna to in anna ma shi take yi abinda aka fada ga inna to laita ma shi take yi saboda haka zaka ce mi ga ka anna misali zaka yi cewa mi na misali balagani anna zaidan qa'imun labari ya iso min cewa anna zaidan qa'im ita sharadin anna ba la yajuzu libtida biha ba a bude baki da magana da anna ka zo kana larabci kana annani annani to da malaman nawo sun ji ka za su yi ba council ai ba a fara zance da anna sai dai inna wannan shi wannan doka ce duk sanda zaka fara zance to inna zaka fara ba laraba ba su fara zance da anna duk sanda kace anna to akwai wani abu kaminta aga kaman nan balagani sannan muka ce anna a gani yawa kamar can da yace an kana za malin wa bani to ai kamin an kana din akwai wani abu da an ka ambata ko ba haka ba su wala tu dai kullu hallafin mahin hammazin masha'in bi namim ila akhir al aya to da karshe sai aka ce an kana za malin wa bani to duk inda kaga a anna din nan ko mukhaffafa ko mushaddada to dole akwai abinda aka ambata sannan aka kawo ta wannan shi ake son ka kula da shi shine bambancin su da ita waccan yawa saboda haka inna ta'ati fi bidayatil kalam amma anna to ta'ati fi sadril kalam ita tsakiye zance take zuwa an gani fi asna'il kalam tsakiye zance to shi ne yace wa haka za haka ka anna akwai kuma ka anna muna da ka anna ko yawa kamar ka ce ka anna zaidan asadun ka anna zaidun ka anna zaidan asadun ita littashbih aka yi amfani kamar yadda zai fada don kamanta wani abu da wani abu shi ake kira da at-tashbih sannan kuma muna da lakinna ita kuma listidrak lakinna listidrak sannan muna da la'alla zai za a yi bayani akan me ake nufi da istidrak sannan akwai la'alla ita kuma litaraji wa tawaqqu at-taraji wa tawaqqu shi ma za a yi bayani mi at-taraji mi at-tawaqqu to sai yace wa akadul ma'ana bi inna anna to larabawa idan za su karfafa zance za su yi taukidi don ba ko ina ake taukidi ba kawai da buka sha fara ko yawa ba ko ina zaka ce inna ba a sai akwai bukata an gani sai akwai bukata domin at-taukidi ziyadatu al-aslu adamu at-taukidi al-aslu adamu at-taukidi duk sanda kai taukidi to ka ƙara wani abu to in akwai bukatar taukidi abinda al-balaga da fasaha sai kai taukidi in kuma babu bukatar kai taukidi abinda al-balaga to kai shiru karka kawo shi yau can mun karanta a mi'atul ma'ani me yake fada in ibtida'iyan fala yu'akkadu aw talabiyan fahuwa fihi yuhmadu fahuwa fihi yuhmadu in akwai in talabi ne kenan ko sai yace mi wa wajibun bi hasabil inkari wa yahsunu tabdilu bil aghyari to haka malabai sun ka kakkasa so da haka in ibtida'i ne abinda malaman balaga suke kira da zance ibtida'i shine mai sauraren ka ya zama khaliz zihin ma'ana bai san bai da ilimi game da abinda zaka bashi labari mutun ne ka gani abokin ka kuma kuna da wani aboki sunan shi Zaidu to bai da labari game da Zaidu sai ka ce mai ai Zaidu yayi tafiya to kai ka ce mai Zaidu safara ko safara Zaidu ko kuma Zaidu musafir haza huwa al-asl kaka ce inna Zaidan musafir ko safara in kai wannan kai abin da ake kira al-hashu to shi yasa cha Abdurrahman al-Akhdari cikin al-Jawhar al-Makanuni yayi irin wannan magana eh fayambagi tisaru zil akhbari fayambagi tisaru zil akhbari alal mufidi khashyata al-iksari wa yukhbiru al-khalib la tawkidi illam yakun fil hukmi za tardidi wannan shine kaida ya wajaba fayambagi ana ai fayajibu duk wanda zai yi magana zai ba da labari kuma labarin nan da zai yi shi to ya taqaita alal mufidi akan abin da shi mai saurare yake fa'idantuwa da shi khashiyatul iksari don kai ya yawaita surutu kai ya kawo abin da la fa'ida ta fihi mai sauraro bai da bukata da shi to bai maka jayayya bai maka inkari to amma in mutum zai yana taraddudi misali ce baka yi anya ko Zaidu yayi tafiya kake ce mai inna Zaidan safara to nan ya hataje ila taukidin li'annahu mutaraddidun to wannan shi ake kira talabi ma'ana yana neman a karfafa mai zance a kawar da shi daga wannan taraddudi dun kuma yace ka ai Zaidu ko ina bai tafi ba ai na ganshi to nan sai kai mai ta akidi da yawa sai ka kara masa mu'akkadi gurgurin inkarin sa sai ka ce inna Zaidan la safar sai ka kara labu libtida in kuma musun yayi yawa sai ka kara wani taukidi ka ce wallahi inna Zaidan la safara in kuma abin ya karu to sai ka kawo jumla ismiya li'annaha akaddu min jumlatul fi'liya sai ka ce wallahi inna Zaidan la musafirun to wannan taukidi guda hudu kenan shine fadin Allah ta'ala walla menene ba shi ba to kawo ta a can karshe zaka kawo ba sai ka kawo nan harko ba ta ƙarshe kawai kuke bukata a ba ita ba nan ne cikin yasin wa qalu inna ilaykum lamursalun to wannan lokacin da suka yi shakka sai suka ƙara taukidi inna ilaykum lamursalun sai suka ƙara taukidi madadin can farko ba su yi taukidi ba sun dai taukidi da jumla ismiya inna ilaykum mursalun to wannan shine domin ita ma jumla ismiya tufidu ta'kid an gane jumla ismiya domin tufidu as-subut wal istimrar kace Zaidun musafirun to akaddu min safara Zaidun an gane kamar yadda can Shehu Abdullahi ya rabada a miftahu tafsir yake cewa dalla ala thubuti wastimrari simun walit tajdid fi'lun jari yufhamu sirru basitun yabkuna yarzuqu mu'minuna yunfiquna yace dalla alistimrari dalla ala subuti wastimrari simun suna duk sanda kaga an kawo suna ko jumla ismiya to ana so a nuna maka hukuncin nan ya tabbata kuma ya dogi bai yanke ba amma walit tajdidi in kuma ana son a nuna maka abin ya fara amma daga baya ya tsaya ya yanke to fi'ilin jari sai a kawo fi'ili sai a kawo jumla fi'iliya sai ba da misali yace yufhamu sirru basitun yabkuna kamar canda Allah ta'ala yace wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit me yasa Allah bai ce wa kalbuhum yabsutu zira'ihi bil wasit me dalili ai larabcin zai iya hawa wa kalbuhum yabsutu sai aka kawo fi'ili amma sai aka ce basitu ismul fa'il me dalili to malamin balaga shi zai gaya maka wannan shine suka ce da Allah ya ce wa kalbuhum yabsutu zira'ihi to zai nuni kamar a ya shimfida kawahun shikarin nasu na ashabul kahfi kuma daga baya ya janye amma saboda a nuna maka tun lokacin da ya shimfida hannayen nasa har zuwa lokacin da ake magana yana nan ala hazihi sifa lam yataghayyar wa lam yazal alaiha to shi yasa aka ce wa kalbuhum basitun zara'i ma'ana bai gushe ba tun sadda suka shiga cikin kogon yana nan haka nan duk shekarun nan da suka yi shi ma yana nan akan wannan sifat amma yanda an ce yabsu abin nan yabsutu to ba za a samu wannan ma'ana ba can kuma suratu yusuf Allah ya ce waja'u abahum isha'an yabkun me yasa Allah bai ce bakuna ba sai ya ce yabkuna shi ma fihi balaga anan duk abin da za a kawo in ba yabkuna bane to kuma ma'ana ba za ta yi kyau ba dalili saboda dama kukan na ƙarya ne ba da gaske bane sannan kuma suna ɗagawa daga wajen annabi yaqub kuma sai suka daina kuka to shi yasa aka ce waja'u abahum isha'an yabkun da an ce ba kuna to kenan sun dawwama suna kuka ba a kawo wannan ba to haka ya ta kawo misali sai mu kawo guda saboda lokaci ba bar sauran can da yace mu'minuna misali qari aflahal mu'minuna to me yasa Allah bai ce qari aflahal ladhina yu'minuna ba wal ma'ana yastaqim dan kawo qad aflahal ladhina yu'minuna sai aka ce qari aflahal mu'min aka kawo ismul fa'il ba kawo jumla fi'iliya ba sai aka kawo ismul fa'il saboda a nuna maka alfalahu din nan da aka ambata kuma aka akkada shi aka ce qad kuma aka kawo fi'ilun madin an gane wa'anda za su rabota da shi su ne as-sabitu da fil iman ba allazina amanu summa kafaru ba summa amanu summa zadu as-sabitu da fil iman su imanin sun tabbata akan sa kuma har suka bar duniya to shi yasa aka ce qadi aflahal mu'min inda an ce yu'minuna to sai zanda da munafiki da kowa ma na iya shiga sannan da aka ce almu'minuna saboda a fitar da wanda menene yake mutlaqul iman an gane shi bai cikin wannan garabasar da ake magana akai wanda suka ke banta da su sune waɗanda suke da al-imanul kamil da ba su al-imanul mufassal amma shi mai mutlaqul iman to shi ho bai ciki saboda imani ne ba cikakke bane ba sabit bane su wannan duka imanin su ya riga ya kafu duk inda ake buƙatar imani to an same shi to shi yasa Allah ya ce qad aflahal mu'minun to wannan shine so da haka duk inda kaga Allah ya aza kalma akwai dalilin da yasa ya aza ta bai kawo kishiyarta ba to kai in ka zo wajen tafsiri kai za ka yi bayani kai za ka yi bayani suna nan da ya irin su alhamdulillah rabbil me yasa Allah ya ce alhamdulillah bai ce nahmadullah ba zai iya ɗauka ko ahmadullah sai ce alhamdulillah to duk za ka kaga sai kawo to shi ma irin wannan ne saboda an nuna maka wannan godiyar ana son ta dawwama ana son ta tabbata ba a yi goyo ba a yi ba shi yasa Allah ya ce alhamdulillah don a nuna maka godiyar sabita ce da'iman fi kulli halin amma inda an ce nahmadullah ko ahmadullah ko yahmaduna Allah to wannan ma'ana ba za ta samu ba to suna nan da yawa to shine yace wa akkadul ma'ana bi inna anna duk sanda za a yi taukidi sai a kawo inna ko a kawo mi ko a kawo anna ko to sai yace walaita ita kuma laita min alfazi man tamanna tana daga cikin lafuzzar mutumin da ke fatan abu ya faru allazi yatamanna husula shay shi ake kira taman abinda kake gurin ya auku to wani lokaci abin yana iya zama waya kusa yake ko kuma nesa shi yasa suke fassara shi da talabu ma la tama'a fihi bi an kana mustahilan aw ma fihi usrun to shi ake kawo laita abinda kwata-kwata ba zai samu ba ko kuma a zai samu amma da wahala kamar fadin mawaki ala laita shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu tsuhaye sai ya ce kai ina da kurciya za ta dawo sai in ba kurciya labarin abin da hurhura ta aikata min ta'addancin da ta yi min to wannan zai yi kaga ba zai yi ba ko ko kuma ma fihi usurun kamar ka ce laita liqin taran min az-zahab ina ma da a ce ina da sto na zinari a wannan yana yiwa amma akwai wahala kintar dukiya mai tarin yawa to haka nan wa ka anna akwai ka anna lit tashbih ita kuma ana kawo ta domin at-tashbih tashbihi suka ce shine ilhaqu naqisin bikamilin fi sharafi aw fil khissati shine a riskar da abin da yake da naqasu a hada shi da wanda aka kammalalle cikakke wajen daraja ko wajen kaskanci kawai misali kace kana zaidan ka anna zaidan asadun a ga wannan tashbihi ne kai kamar zaidu doki abin nan zaki ne to kaga anan zaidu ya fi karfi bai kai darajan zaki ba da wannan tashbihi an yi shi ne saboda shaja'a ai fi shaja'ati kaga da zaki da zaidu waye yafi jarunta to kaga ai ilhaqu naqisin bikamilin fi sharafi shi kuma nabi kamar kace misali kana zaidan himarun kana zaidun kana zai ka anna zaidan ba kana ba ka anna zaidan himarun kai kamar zaidu da jaki ne ba ga wannan tashbihi ne ma'ana fil baladati don duk cikin dabbobi an ce dabba da tafi kowace zama dabba balida shine jaki to nan kaga ai ka kashe zaidu ka riskar da zaidu ga abin da ya dara shi zaidu ya dara jaki to shi da yace amma ana samun wannan fil muhaki ko ga wanda yake kwaikwayo ko yake kama ai al mushabihu li ghairihi ana yin wannan ne ga wanda yake kama da wannan sa in akwai fuska kamanceceniya to za ka kawo wannan in ba fuska kamanceceniya kar ka kawo eh ka kalli dai Zaidu yana da wani bangare na balada rashin fasaha rashin basira to sai ka kamanta shi da jaki ka kalli Zaidu yana da wani nau'i na jarunta shaja'a sai ka kamanta shi da doki to shine ma'anar fil muhaki ana yin wannan ne ga wanda yake yana kama da abin da ake son a kamanta shi da shi wasta'malu lakin fi istidraki hakanan malaman nahau ko larabawa sun yi aiki da lakinna a wurin istidraki me istidraki shine ta'qibul kalami bi raf'i ma yatawahhamu subutuhu aw bi isbati ma yatawahhamu nafyuhu wannan shi ake kira istidraki ma'ana biyowa da zance ƙarshen sa bayan kai magana ƙarshen inda ka dasa aya har ka riga ka dasa aya alamun ka gama kenan to kuma sai ka biyo da zance wanda zai dauke wahamin tabbatuwar wani abu kana tunanin in kai shiru akwai abin da kake tunanin mai saurare fa yana tsammanin da shi ciki to sai kai sauri kai sai ko kuma a yana tunanin kaza bai shiga ba to sai kai kokari ka tabbatar da shi to wannan shi ake kira istidraki kamar misali kace zaidun shuja'un lakinnahu laysa bi karimin zaidu jarumi ne a ba karimi bane ba ya da alkhairi to ga al'ada su can larabawa duk wanda an ga ce jarumi ne to sai ka sabe shi ko karimi ne su laraba suna da wannan ba a siffanta mutum marowaci da shaja'a a'a sai mutumin da ya hada jarunta sannan ga yawan alkhairi don shi ma wani nau'i ne na shaja'a ka dinga taimaka wa mutane ko shaja'a ce to gudun in kace zaidun shuja'un kai shiru mai saurare yayi tunanin a to kenan yana dan yamma mutane sai kace a lakinnahu laysa bi karimin amma ha marowaci ne to wannan shake kira istidraki eh yawa shake kira istidraki to sai ce kamar kace misali ja al qaum sai kace lakinna zaidan laysa fihim asali kace ja al qaum Zaidu ya shiga amma saboda kada mai saurare yayi tunanin hadda zai sai kace lakinna zaidan laysa fihim amma Zaidu bai zo ba bai cikin su to wannan shi ake kira istidraki bayan ka kai ƙarshen zance ka gama magana sai ka zo da wani abu wanda zai dauke tabbatuwar abinda mai saurare ke ganin cewa bai tabbata ba ko kore abinda mai saurare ke ganin cewa tabbatacce ne kamar misali kuma zaidun jubanun lakinnahu karimun zaidu matsoraci ne amma kuma mai yawan alkhairi ne to ga al'ada duk wanda an matsoraci bai da kyauta ga dabi'ar larabawa to gudun karka yi tunanin to a tunda an ce matsoraci ne kenan marowaci ne to sai kai istidraki to wannan shi ake kira istidraki to sai ce walittarajjin in kuma ana kauna kaunar abu ya faru ba guri ba ko banci tsakanin kauna wadda tana hade da so da kwadai wattawaqqu'in ko kuma tawaqqu' wasu kace shine al-ishfaqu bayyana tausayi to sai a amfani da la'alla sai a amfani da la'alla shi yasa suka ce taraji shine talabul amri al-mahbubi al-mustaqrabil husuli neman al'amarin da yake kusa bai nesa to sai ka nemi ina ma da ya faru wannan shi ake kira da at-taraji talabul amri al-mahbubi al-mustaqrabi al-husuli shi kuma tawaqqu suka ce al ishfaqu min al makruhi ko al khawfi minhu shine jin tsoron kada wani abu da ba a son ya faru ya faru shi ake kira tawaqqu ko kuma ko kuma bayyana tausayi ka tausaya ma mutum kada abin da ba a son ya faru gare shi ya faru da shi a to to wannan shine wasu kuma suka ce a shi al-ishfaqu ko at-tawaqqu wani yanki ne na at-taraji wasu kuma suka ce a at-tawaqqu a ammu minhu yahi gamewa sama ga gare shi to ina misali ga wanda malai hora kawowa ka qaulihim la'alla mahbubi wasal la'alla mai yuwa ko ina kwadayin ina kaunar masoyina wasala a ce ya samu saduwa ga abin da yake so yawa kaga wannan abu ne wanda yake kusa abokinka ne ka san yana fatan ko yana kila jarabawa yake yi ko wani abu da sauransu ko wani abu da yake son ya cimma to sai ka ce la'alla mahbubi wasal mai yiwa ko kuma ina kyautata zaton ko ina tsammani ko ina fatan masoyina abin soda ya samu isa ga abin da yake son ya samu ko kuma ka ce la'alla zaidan halikun mai yiwa zaidu ya mutu to wannan shi ake kira da at-tawaqqu wancan kuma at-taraji wanda malai ya kawo asibita aka kai shi ka ganshi sai a hankali ko to sai ka zo kana tunani ka ce kai mai yiwa fa zai da ya mutu to wannan ana kiran shi da al-ishfaq to wannan shine karshen inna da akhwatuha kuma nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai wani sati sai mu shiga zanna da akhwatuha ita kuma zanna da ƴan uwanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته